بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الصبر شاب يقوت رمضان هجر من زع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 6 cikin jerin gidan darussa daga littafin Tashabbuhul Khasis bi Ahli Al-Khamis wallafa al-Imam Al-Hafiz Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Usman Al-Zahabi rahmatullahi alayhi wannan dan karamin littafi mai albarka yana kokarin karantar da mu ne ka'idoji na gujewa koyi da kafirai da hani da shari'a ta yi game da haka al-Imam Adh-Dhahabi kamar kace yana mana takaitaccen bayani ne irin wanda malamin sa Ibn Taymiyyah ya tsawaita a cikin littafin Iqtida'u As-Sirat al-Mustaqim mukhalafata ashab al-jahim idan ba manta ba muna tattaunawa a inda malamin yake ta nasiha ga masu wa'azi da sauran masu karantarwa akan su zama cewa suna da tausayi da ainihin bi a hankali ga wanda ya samu kanshi a cikin bata inda yake cewa wa ma hadha farhamil mubtala wahmidillahi ala al-afiya kadhalika kuntum min qablu famanallahu alaykum ya dauko wannan bangare na aya daga cikin suratul nisa'i wato inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyul ladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina tabtaguna arada alhayati dunya fa inda allahi maghalim kathira kadhalika kuntum min qablu famanallahu alaykum fatabayyanu inna allaha kana bima ta'maluna khabira to mun fara bayani akan wannan aya sai lokaci ya kure mana dan haka zamu dan maimaita abinda muka ambata a wannan wuri mallan yake cewa wa ma hadha tare da wannan farhamil mubtala ka tausaya ma wanda yake ya shiga cikin jarabawa a rayuwarsa ko addinin sa wahmidillahi ala alafiya ka gode wa Allah idan Allah ya tsare ka daga wata jarabawa irin ta wannan bawan Allah kadhalika kuntum min qablu ka dinga tuna cewa kai ma da haka kake famanallahu alaikum sai Allah ya muku baiwa fadin Allah Allah yake cewa ya ku wanda kuka yi imani idan kun tafi wurin jihadi to kar ku aukawa mutane sai kun tsaya kun tantance kafirai ne kuma kada wani ya muku sallama ko yayi saranda sannan ku ce ba mu'mini bane shi ku kashe shi ku je kuna kokarin kashe shi dan neman abin duniya shine ganima Allah ya ce ganima mai girma tana wurin Allah a lahira sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to ai ku ma da can haka kuke Allah ya muku baiwa a cikin sababin sauka wannan aya akwai hadisi da suka zo daban-daban da yake galibin hadisan akwai hadisi shahararre da yake game da fassarar wannan aya ko kuma sabon saukarta wanda al-Imamu Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Majah da Imam Ahmad ibn Hanbal wanda kissar wani mutum mai suna Muhallim ibn Jassama al-Laythi wanda ake cewa kasa ta ki daukan shi din abin da ya faru kamar da yake cikin hadisin da yake isnadin shi da'ifi cewa wannan mutumin an je yaki jihadi ya kashe wani mutum alhalin mutumin na ta cewa ana mu'minun kawai ya kashe shi yan uwan mutumin suka bi suka kawo ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba za su yadda ba ya kashe musu dan uwa kuma dan uwan su dinnan mu'mini ne annabi yana ce mishi qataltahu ala ghurratil islam ka kashe shi yana musulunci ce ai ya fada ne kawai da bakin shi manzo Allah yayi fada har karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma la taghfir li muhallim Allah kan gafarta ma wani to wannan ya daga cikin nakara da yake cikin matanin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam baya irin wannan addu'a shi ne aka ce da ya rasu aka birne shi washe gari sai aka tar kasa ta bulluko shi ta kita dauke shi su kuma yan uwan wancan da aka kashe akai da su a ba su diya suka ce wallahi ba za su karbi diya ba har ɗayan su yana cewa hatta ya zuka ahaluhu wa auladuhu ta'amal qatl shi ma sai mutanen gidan shi sun ji bakin cikin kashe babansu da mijinsu to dai hadisin ma bai tabbata ba amma shahararre ne malamai suna kawo shi game da wannan aya. Akwai kuma kissar Usamatu dan Zaid wanda shi ma ya kashe wani mutum alalin mutumin yana fadan la ilaha illallah, shi ma ya bada uzuri akan cewa ai mutumin ya fada ne kawai dan ya tsira. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya dusa yau Usama fada har Usama ya ce wallahi sai da yayi nadamar dama a ce bai ma musulunta ba sai ranar ballanta na haije jihadi haye wannan kuskura. Ko kuma Usama mutumin da ya kashe an ce sunan shi Mirdas ibn Nahik, Mirdas ibn Nahik al-Ghatafani. To waɗannan sa daga cikin kusoshin da ake kawowa game da fassarar wannan aya ko kuma sababin saukarta. Almuhimmu dai abinda Allah ya faɗa cewa kadhalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Idan wani ya koye imaninsa bai bayyana ba, kai ma ku musu ana magana da musulmin farko, ku tuna kuma da ba ku iya bayyana imanu. Ko kuma in ka ga wani akan wata bata ko wani bid'a ko wata abin nan san zuciya, to ka sani cewa kai ma da kana da wata bata da baka santa ba. Daga baya ka san cewa shari'a aka san haka ne, sannan ka gyara, to shi ma ka tausaya mishi kai fatan ya shiru. Malam ya ci gaba da cewa unzur ila nafsika waqtan nahyi anil munkar, ka tsaya ka dubi kanka a lokacin da zakai hani daga wani mummunan aiki, wa inda al'amri bil ma'rufi, da kuma san da zakai umarni da kyakkyawa, bi ainil maqti, da idan zargi ka zargi kanka me laifin da kake yi. Unzur ila akhikal jahili al'asi bi ainir rahmati, dan uwanka musulmi wanda yake jahili mai saban Allah ka kalle shi da idan rahama. Ina zaka samu mishi mafita in zaka yi wa'azi ko in zaka yi fatawa? Ma'ana da yanzu wata mata za ta maka fatawa da azumin nan cewa ta karya azumin ta ita da angonta, to ba fushi zaka yi kace shikenan ku je ku yan wuta bane? Ba fushi zaka yi ba? Kaga dai dai suka yi mummuna ko? Amma ma kanka na malami zaka fara tunanin to me zaka samu musu mafitar da addini tare da musu, da kuma wa'azin cewa kai musu wa'azi kar gobe su ƙara. Amma an ka ce ni ba ruwana ku kuka jiyo, to ka ba su dama su ci gaba da yake. In ka zo kana wa'azi sai ka kula da wannan, min ghairi an tatruka awamirallahi ta'ala, amma kuma ba tare da ka yi wasa da umarnin Allah ba, kar ka nuna laifin ba laifi bane, amma kuma kar ka nuna mai laifin cewa ya halaka ba yi da sauran mafita. Kalli dai waɗancan da muka ambata ran nan da suka yi zihari abin nan li'ani, ko bayan sun gama fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu fa hal bainakum min ta'ibin, tsakaninku ba wanda zai tuba? Kaga mu ne za a ce ai shikenan waɗannan ai daga nan kawai suna mutuwa shikenan, an riga ma an seta su a hanyar wuta kawai. Amma shi Annabi ya ce yake fa hal bainakum min ta'ibin, in ya zama kafiri dake wajen musulunci ana ta kiran shi ya shigo, ai musulmi dake ciki ya fi sauki a kira shi zuwa ga yaban laifinsa ya kama aikin kirki. Malam ya ce au haddan min hududihi, ko kuma kamar wani haddi daga cikin haddojin da Allah ya tsara. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya ce ma ahdatha qaumun bid'atan illa nuzi'a anhum min as-sunnati mithluha, wasu mutane ba za su kirkiri wata bid'a ba face sai an kwace an fizge wata sunna gwargwadon bid'an nan daga hannunsu. Wannan hadisi malam yace Ahmad ya ruwaito shi da Bazzar da kuma Ibn Nasr al-Marwazi a cikin As-Sunnah kenan, daga wani mutum mai suna Hudayf bin al-Harith, wa sanaduhu da'ifun, isnadin wannan hadisi mai rauni ne. Fihi Abubakar ibn Abi Maryam, a cikin isnadin akwai Abubakar ibn Abi Maryam. Abubakar ibn Abi Maryam shine Abdullah ibn Habib ibn Ubayd, wanda ba shi kadai ne illa hadisin ba, ɗalibin shi da ya riwaya daga gare shi shine Baqiyatu dan Walid, wanda shi kuma mudallisi ne kuma yayi an'ana. Shi wannan Ibnu Abi Maryam Ibnu Hajar a cikin Fathul Bari ya ce game da shi kana qad suriqa baituhu fakhtalata, barayi ne suka taba yashe mai gida, suka kwashe duka dafai da kayan abinci da komai, kamar yanzu a ce abin gidanka a yashe kwamfutoci da wayoyi da kudade da atambobi, kaga zai wuya ka karasa azumin nan lafiya, dole sai an ma karu ruwa ta mahala ba shi ka cika abin, to daga nan sai ya rude sai zama ba shi da hadda mai kyau. hadisin kamar da malamin ambata Ahmad ya fitar da shi da baya ga Ahmad ma Ibn Asakir ne Dimashqi ya fitar da shi haka Ibn Babba a cikin Al-Albani Sheikh Al-Albani a cikin Silsilatul Ahadith Dha'ifa alamba hadisi na 6,707 ya fitar da hadisin da kuma kissa a cikin hadisin kissa ita ce akwai sarki Abdul Malik dan Marwan to shine ya aika zuwa ga Abu Asma Abu Asma'a Athmani wanda wani tabi'i ne yana tambayarsa cewa mun kirkiro wasu abubuwa guda biyu a gwamnatin me kake ganin alherin su abubuwan su ne na farko idan an hawo munbari ana huduba zamu dinga daga hannu muna addu'a na biyu kuma shine mun saka masu wa'azi na musamman wanda suke mutane wa'azi bayan asuba da bayan la'asar irin da ake ci musu al-qusas a zamanin Bani Umayya ayi wadannan shine sai shi wannan malami yake cewa ni dai ina ganin wannan abin da baka kiro shi ba da yashi saboda duk sanda kake kiro wata sabuwar bid'a kana ganin ta kikkiawa to a sanadiyyata za a kawar da ku daga wata sunna amma bai inganta ba isnadin saboda waɗancan mutanen guda biyu da ke cikin isnadin sai dai akwai riwaya mauqufiya ingantacciya ingantacciya wanda ya rawaito ta shine Ibn al-Waddah a cikin al-bid'u wan nahyu anha dari Imam Lalakai a cikin sharh usul i'tiqadi ahlus sunnati Lalakai a cikin abin nan kenan go usul sharh usul i'tiqadi ahlus sunna na hibatullahi Lalakai sai ruwaito wannan magana daga wani mutum cikin tabi'ai shine Hassan ibn Atiya wanda malami ne cikin tabi'ai duk da yake sahabi ɗaya riska shine Abu Umamah al-Bahi kuma ya dade a duniya ya rasu ka 130 ya daga cikin wanda suke da hadisi a wurin aljamaa gabaki daya to shine yake cewa mabta a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza Allahu min sunnatihim thumma la yu'iduha ilaihim ila yawmil qiyamah ila yawmil qiyamah mutane ba za su je su dauko wata bid'a suna yi ba face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kwace wata sunna daga gare su kuma wannan sunna ba za ta sake dawowa zuwa gare su ba ta shi alkiyama su dai da suke wannan bid'ar ba su sake ganin wannan sunna ba to wannan mauqufi ne ga tabi'i asari ne na tabi'i ba ingantacce ne daga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace fattiba'us sunani hayatul qulubi wa ghidha'uha bin sunna shike raye zukata kuma shine abincin zukata فمتى تعودت القلوب البدع والفتها لم يبقى لها فضل للسنن su zukata idan suka saba da bid'o'i suka zama bid'a da zuciyar sun saba sun san juna to babu abin da zai saura na sunna zaka ga babu inda za a sa sunna a ciki kwata kwata thumma fi'lul munkarati fil khamis al khasisi ala maratiba ba'daha akhafu min ba'd munanan ayyuka da mutane suke aikatawa a lokacin wannan biki na Easter musulmai su shiga cikin kafirai ana bikin Easter yace to abubuwan kiyaman wasu su basu kai wasu muni ba malam yace fa qabulul hadiyya min al-jari nasrani idha ahda laka fi idihi min al-bayd wa nahwa dhalika mubah ka karbi kyauta a gun makwabcinka kirista in ya baka kyauta makwabcinka ne a gida ko office ko kasuwa ko gona ko abokin wata harka ne da kuke yi garejin ku daya kasuwar ku daya wurin sana'a ku guda kuna aiki a makaranta daya ko ajin ku daya a makaranta sai ya baka kyauta ko ta baki kyauta na wani abu da suka dafa ko suka sana'anta shi na wannan bikin matukar ba yanka ne na dabba da aka yi dan bikin ba to wannan mubahun ya halasta ka ci in kana so an za a yi tunawa mun karanta wannan a cikin kitabu sunnatul mustaqim kaga wannan ya halasta kai baka je gun bikin ba baka yi tarayya da shi ba amma zaman lafiya da mutunta juna bayan an gama bikin washe gari sai ta zo da shi kasuwa tana ta raba alaji gana ka ta kullo muku dan kulli kulli haka na cincin da cake to wannan ya halasta ka karba ya halasta ba laifi bane wa shira'ul bid wa san'uhu madmum amma ka je ka siyo kwai ka zo kana mishi wannan painting da muka ji an ce ana yi ko ka siyo dabba kai ma ka yanka dan ayyanka su ci abinci ko ka je ka siyo kayan sallah ka ba ayyanka a siyo musu takalma da riguna da huluna ana fesa turare da sauran su yace to wannan abin zargi ne wannan abin kyama ne watamkinu sibiyari min alqimari bi sannan abai ma yara wannan kwayaye suna ta kwado suna yin fashe da shi haramu wannan haramu ne kaga daga kan abin da ya halasta zuwa abin kyama zuwa haramu kaga wani yafi wani kenan wa qimaru shibabi bihi qimaru shababi bihi matasa su zo suna ta yin wato cacan fasa kwai min alkaba'iril mubiqati yana daga cikin manyan zinubai masu dirmusa mutane a cikin wuta qala allah ta'ala allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fisirhu ya ku wanda kuka yi imani lalle da giya da caca da abinda ake kafawa da azlam na ainihin wato abinda ake cirewa daga cikin kibiya a wurga dan a ga sa'a rijsun min amali shaitani duk wannan kazanta ne daga aikin shaitan fajtanibu guje mushi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace man qala li sahibi ta'ala uqamirka falitasaddaq wanda da yace abokin shi zo mu yi caca to wannan sai yayi sadaka bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi ta hanyar sahabi abu huraira Allah ubangiji ya kara masa yarda asalin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi man qala fi hilfihi wallati wal uzza wanda da yago rantsuwa yace ya rantsa da lata da uzza annabi yace fa ya qul la ilaha illallah ya maimaita kalmar shahada duk wanda ya rantsa da wannan Allah yace ya rantsa da kaza kuma wannan kazar wani abu ne na shirka to sai ya maimaita kalmar shahada kamar a ce ya kawo gabar fita daga musulunci da sani ba sai ya jaddada kalmar shahada dan ya koma cikin gidan musulunci tsindim wanda kuma yace ma abokinsa zo mu yi caca fadin wannan kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyatasaddaq to ya sadaka al-imamu abu sulaiman al-khattabi yake cewa ai yatasaddaq bil mal alladhi kana yuridu an yuqamira bi dukiyar da yayi niyyar cacar da ita sai ya dauke ta sai ya sadaka da ita gaba daya wasu malamai kuma suka ce a zai yi sadaka da duk abin da ya sawaka ne imamu nawawi ya goyi bayan wannan cewa za ka yi sadaka ne da duk abin da ya sawaka musamman saboda akwai riwaya a cikin sahih muslim ta ma'amar da annabi yace falyatasaddaq bi shay'in yayi sadaka da wani abu ko menene kafara wannan muguwar magana ne al-qadi iyam a cikin shari'in shi na muslim yake cewa wannan hadisin yana nuni zuwa ga hujjar malamai da ke cewa niyyar yin barna idan ta zauna a cikin zuciyarka ka riga ka gama yin azama zaka yi to ita kanta zunubi ce ka riga ka gama yin niyyar yin barna ka yanke hukuncin kawai zaka yi wannan laifin to wannan ma shi kanshi zunubi zaka sai a kiyaye sai malam yace fa idza kana mujarradal qawli ma'asiyatan in ya zama fadar maganar kawai ta zama laifi fadan maganar kawai ya zama laifi mujibatan lisadaqati wanda aka ce sai an yi sadaka al-mukaffira sannan a goge zanubin fama zannuka bil fi'li to ina kuma ga wanda ya aikata aikin wa huwa dakhilun fi akli amwalin nas bil batil kuma dama ita caca tana daga cikin cin dukiyar mutane da barna wallahu ta'ala kad anzala ghayra ayatin fi maqti akli amwalin nas bil batil Allah ya saukar da ayoyi da dama dan zargin masu cin dukiyar mutane da barna kuma fadan Allah ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil zuwa karshen aya to gashi nan ya sauke lamba inda yasa lamba ta biyu wajen fitar da hadisin yake cewa qauluhu fa yatasaddaq ma'anahu bi qadri ma kana ja'alahu fil qimar yi sadaka da abin da yayi nufin sanyawa a cikin caca kaza da qala hubrul asir fi jami'ul usuli an al khatabi kamar da muka ambata qultu ni ali hasan sai nace wa hadha muta'aqqabun wannan magana za a iya cin didiginta bi anna al amra nabawi alwarida innama yufidu mutlaq as-sadaqa wallahu a'lam umarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to yana nufin sadaka kawai ga magari musamman kuma muka hada da wacce riwaya dake cikin muslim daga ma'amar da yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ne wani ya tasaddaq bi shay'i fallahu ta'ala harrama al-maisara fi kitabi Allah subhanahu ta'ala ya haramta caca a cikin littafinsa wattafaqa al-muslimuna ala tahrim al-maisari kuma dukkanin musulmai sun yi ittifaki sun hadu ga baki daya akan haramcin caca
سواء كان بالشطرنج او بالنرد او بالكعاب او بالبيض او بالجوز سواء wannan chatsar za a yi ta ne bishatranj da chess chess shine shatranj irin wannan da ake cewa ga sarki ga sarauniya ga doki ga wane ne kaga ana tajjajjanya saka me ake ce mai da Hausa ne ko na allo da ake yi haka amai gida 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 su kwaya su kwaya wajen guda 60 sai a saka abin nan zaka ga har sarakuna suna yin shi wannan ni masa sunan shi da Hausa ba chess da ake ce mishi C H E W S kwado shine kwado to wallahu a'lam na ce kwado wanda yake a ramuka ne na'am to zaka ga da arna ne kawai suke shi amma yanzu zaka ga musulmi ma sun koya yanzu da azumin nan zaka ga wasu katine su zauna su ce riga kawai su saka shi akan tebur suna ta bugawa wannan ba karamin asara bane awin nerd ko kuma nerd shine dice ludo ludo ne wanda mata suke din nan kyarkyarkyar tas a buga a kirga takwas 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 wannan shine 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 ludo shi ake ce ma'an nerd wannan abun jama'a in ba yanzu da Allah ya kawo izala ta wa'azi ba da ya yaɗu sosai a ƙasa Hausa na yi tuna muna yara duk amarya sai an sai mata ludo za a tafi da shi gidan amarya a je ai tai ba kyau a ji tsoron Allah jama'a a daina alhamdulillah yawanci yanzu an daina gaskiya in ba wuraren da za ka ga akwai ƙarancin fahimta addini ba awul ki'ab ko kuma kati wato karta da word da wane ne kati da ake bugawa na caca awul bai ko fashan kwai awul jawz ko fashan kwakwa watakila wannan ba a yin sa a zamanin gashi shi sa kasa yake cewa hiya lu'batun kanat mashhura fil madi wannan wasu wasanni ne wanda suka shahara a da ba yanzu ba a cika yin su ba to duk waɗannan duk wani salo da za a bi na yin wasan caca wanda wasa ne da za a dinga amfani da dabaru don ka buge abokin hamayyarka sannan sai a baka kuɗi ko wani matsayi sawa'un ana yin shi da waɗannan kayan wasan ne ko da wani abu can daban da aka kirkiro wanda ba faɗa a nan ba to haramun ne haramun ne duk al'ummar musulmi ta yi da cewa haramun ne fa inna ghayra wahidin min at-tabi'ina malam yace domin ko akwai tabi'ai fiye da mutum guda ka ata kamar ata wa mujahid da mujahid wa ibrahim an-nakhai wa taus duk waɗannan malamai cikin tabi'ai Allah ya ƙara musu rahama qalu suka ce kullu shay'in min al-qimari fa huwa min al-maisari duk wani abu da ake yi na ainihin caca to yana da gaskiya abin da Allah ya kira da suna al-maisar wa huwa haramun kuma haramun ne hatta la'iba sibyani bil jawzi yace kai hatta la'iba sibyani bil jawzi har wasan da yara suke yi da kwakwa din yace a duba littafin ad-durrul manthur na Suyuti da kuma littafin al-imam al-ajuri littafin shi akan wannan masaloli sunan shi tahrimun nard wash-shatranj wal malahi haramcin karta da lido da kwado da abubuwan wasanni wa alam anna bai al-bakhur wa darb al-qasat yace ka sani kuma sai da turaren wuta da buga tasa shine al-qasat min al-fada'i alayhi min al-fada'i ana buga turaren ana buga turaren abin nan wato dan abin da ake saka turaren na tasa ana ta buga shi to ne daga cikin abubuwan ban kunya da ban haushi wanda musulmai suke a lokacin wato bukukuwan kafirai din yace wa amalu sulban wal warq al musawwar fil buyut min al abai sannan kuma mutun yaje ya sa a kera mishi cross shine as sulban ai mai cross wal warq al musawwar ai mishi kuma zane a jikin takarda a makala a jikin gidaje fil buyut min al abai daga cikin manyan zinubai allati man itaqada hillaha wanda duk ya kudurta cewa halas ne wa nafa'aha ya kudurta suna da amfani fa qaddalla dalalan mubina wannan ya bata bata mummuna abinda suke yi shine a wannan lokaci malaman coci suna da wata dabi'a da suke yaudarar mutane za a yi wasu cross na musamman da wasu takaddu takaddun ne da kaga dai laya wannan cross an mishi wanka da ruwan baptisma an mishi addu'o'i da ruqya irin tasu ta arna sai a dinga sai da su da kudade masu tsada sai mutane sai su dinga mannawa a gidajensu don neman tsari suna ratiyawa 'ya'yansu don neman tsari kaga wannan shirka
kisa kaji yace wanda ya kudirce amfanin sa to ya bata bata mabayyaniya ma'ana binnan ne la ya ce da guru kuma ta coci ko mai alama coci kaga bata kan bata jama'a amma sani ita nabiyaka yaqulu la tadkhulul malaikatu baitan fihi sura to hotuna da ake mannawa hoton Isa hoton Maryamu al-Batul hoton wani wali duk amman nasu a cikin gidaje yace kai baka ji annabinka sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulu la tadkhulul malaikatu baitan fihi sura malaiku ba sa shiga gidan da yake da hoto ba wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i daga Abu Talha al-Ansari al-Imam al-Khattabi a cikin sharhin shi na Bukhari yake cewa as-sura allati la tadkhulul malaikatu al-baita hoto wanda malaiku ba sa shiga gidan da aka sanya hiya fihi gidan da wannan sura take ma yahrimu qtina'u shine duhotan da ya haramta ayi ruko da shi huwa ma yakunu min as-suwari allati fiha ar-ruh shine hoton ababe masu rai mutane da tsuntsaye da dabbobi mimma lam yuqqa ra'su wanda ba a yanke kan shi ba aw lam yumtahan ko kuma ba a wulakanta shi ba ana girmama shi to matsala jama'a game da hoto yana daga cikin kabaya waɗanda suke tun farkon musulunci har zuwa yanzu ba fasa magana akan su musamman kuma a wannan zamanin wanda hoto ya zama wata daga cikin fitintunu ko bala'o'i da suka game duniya albalwa al'amma in Allah ya so a darasi na gaba wanda shi ne madarasi na ƙarshe zamu zo da fatawa ta al-Uthaymi rahmatullahi alayhi wanda yayi akan hoto mu karanta ta ba ta wuce shafi biyu ba saboda al-Imam al-Allama Uthaymi Allah ya gafarta mishi a wannan zamanin ya daga cikin malamai waɗanda suke zaka iya cewa kamar da Ibn Taymiyyah yake a zamanin baya wajen fatawa to Uthaymin yana da wannan natsuwar tattake mas'ala an natsa a ilmance da kuma gamsarwa da hujjoji kafin nan bayani a takaice shine farko ya kamata mu fahimci me yasa musulunci ya tsanu hoto na fara da kalmar tsanani saboda da gaskiya musulunci ya tsanu hoto musulunci yana kin hoto sosai kuma wani irin hoto ne musulunci yake ki ya kamata mu tambaye kan wannan sannan kuma irin wannan hotunan da suke yaduwa a yanzu ta hanyoyin yada bayanai din nan da hanyoyin social media da sauransu shin suna ciki ko ba sa ciki wanne ne ya halasta wanne ne bai halasta ba me ya babit din halastar su ko rashin halastar su saboda musamman kamar da shi Uthaymin yake cewa akwai abinda mata ummu bihil balwa wanda ya riga ya baza duniya ba yadda ka iya dashi to yaya ne babit musulunci yana kyamar hoto ne saboda a cikin shi akwai mudahat li khalqillah kamar da hadisi suka ambata yazhabu yakhluqu khalqillah masu yin hoto masu zana hoto masu yin timsal suna so su irin abinda Allah yake yi koda ba su nafaci haka ba wannan shine ma'ana aikin su kamar da tunda za a ga yana yin wani abu irin na wani kawai zamu ce wannan yana kwaikwayon wani koda shi bai ce kwaikwayon shi yake yi sannan akwai kuma kasancewar hoto ya daga cikin wasa'il ilal ghuluwi wa shirk hoto musamman na mutanen da ake girmamawa wato annabawa ko waliyai ko salihai ko malamai ko shehunai ana girmama su tun ana kallon mutuncin hoton sai a dinga kallon shi kaman abun bauta kamar yadda malamai suka bada labari a fasar wala yadruna wuddan wala suwa'a wala yahusa wa yaquqa wa yamsara kad adallu kathira wala tazdar min ila tabara kasancewar waɗannan bayin Allah an ce mutanen kirki ne da suka rasu aka dinga aje hotunan su bayan zamani yayi nisa aka fara neman bukatu a wurin su sannan kuma saboda a cikin hoto akwai ita kanta wannan mas'ala ta at-tashabbuh bil mushriki mushrikai su ne suka shahara da yin hotuna na magabatan su da yin hotuna tilkariya na memories na bukukuwa na wasu abubuwa da kuma kasancewa hoto kamar yadda muka ji a wannan hadisin yana hana mala'ikun rahama su shiga inda akwai su shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina jibril ya zo wurin shi ya kawo mishi sakon Allah amma ya ki shiga gidan saboda akwai hoto to yana kuma ga wani jigirman alƙawari da kasancewa jibrilu baya sakon Allah da girman sakon da Allah ya turo shi da girman abokantakansa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma da yazo sai bai shiga ba sai ya samu ya tsaya a waje har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya ganshi ya ce ya baka shiga ba yace saboda akwai hoto akwai kare to yana kuma ga wani to da haka musulunci yana tsanar hoto ne saboda wannan maqasid to amma kamar yadda muka ambata a darasi da ya gabata shi at-tahrim iri biyu ne akwai tahrimul maqasid akwai tahrimul wasail in muka lura da wannan magana da muka yi akan hoto to hoto yana cikin tahrimul wasail ba shi a karankin kansa bane aka haramta shi dan kanshi a an haramta ne dan abubuwan da yake jayowa wato haramcinsa ba irin na shirka ne da zina da riba da misali giya ko makamantansu ba haramcinsa za ka dauka irin haramci ne na kallon al'ajnabiyya haramci irin na giba ko mumatsala kana da kuɗi ana binka bashi ka kibiya ko cin mushi ala khilafin game da masalar cin mushi a san da ka shiga cikin ittirar ko sanya alharimi duk waɗannan an haramta su ne tahrimul wasa'i saboda suna kaiwa zuwa ga wani abu wanda zai kai ka zuwa ga haram to kamar yadda muka ambata malamai suna cewa idan abu an haramta shi tahrimul wasa'il to za a iya halastawa idan akwai haja kamar da Ibn Qayyim ya bayyana a cikin littafinsa Ilamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin haka Al-Qarrafi a cikin littafinsa Al-Furuq haka Al-Imam Suyuti a cikin Al-Ashbah wa An-Nazair shi ko abinda aka haramta tahrimul maqasid to shi bai halasta babu yadda za a halasta zina wancan da ya rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi halasta mai zina haka annabi ya halasta mishi kuma saboda bukata ce yake da ita ba wanda babu wani abu da zai halasta maka kai sata babu yadda za a ce sata yau ta zama halas saboda kana da bukatar kuɗi kai sata babu komai ko kawo ko saboda kina da bukatar kar ai miki kishiya ki shirka babu komai babu yadda za a yi halasta amma su wasa'il suna iya halasta ina fata mana gano nan gaba yanzu misali kamar da muka masa dazu kallon al-ajnabiyya ya haramta Qur'ani ya faɗa karara amma idan za ka yi aure ya halasta ka je ka kalle ta har ka cire hijab ka kalle ta da kayan gida ya halasta in ta zo za ta yi jarabawa jam ba ta buɗe fuskarta ba za ta buɗe fuskarta a ganta ko ne ko kowaye ko ta shiga banki ina fata mun gane wannan kaga ashe akwai da zai yi halasta idan akwai bukata to al-Imam an-Nawawi da ya kawo hadisan nan da yazo da su a cikin abin nan yana magana akan hadisan amin a cikin sharhin muslim sai yake cewa malaman mu suna cewa duk wanda ya suranta wata sura ta wani abu mai rai to ya aikata haramun shadidun haramci mai tsanani ko kuma minal kaba'ir yace kuma ya daga cikin manyan zunubai li'annahu mutawa'adun alayhi hadhal wa'id ash-shadid saboda an yi alƙawari na azaba mai tsanani al-madhkuru fil ahadith wanda aka ambata a cikin hadisan abu zo mu ji hadisan wasu daga cikin su da haka malamai sun yi ittifaqi akan haramta hotuna na ainihin wato timsali da makamantansu hotunan da aka haramta sai malamai suka raba su zuwa gida biyu zuwa gida shida kai zuwa gida shida hotuna ba wai haramcin ba hotuna yaya ake iya yi musu hukunci kala kala sai suka ce to za a raba su zuwa gida shida na farko akwai at-timsalul mujassad hoto wanda aka yi statue wanda yake da jiki aka kera shi da katako ko da siminti a sa rodi ko a yi wato sculpture a yi shi haka da yunku ana ganinsa wanda yana da inuwa yana da jiki to wannan haramun ne ijma'an sawa'un mutum yayi hoton wani abu ne daga cikin ababen bauta kamar ayi hoton annabi Isa wanda suke Jesus ko hoton Maryamu ko hoton gunkin Buddha da inda suke bauta mawa ko hoton duk wani gunki da ake bautawa Lata ce ko Uzza ko makamantansa ko Hubal ko wane ne to wannan haramun ne shirka ne gabaki daya koko an yi shi ne don nuna wata uwiya wani identity ko wani sana'a ka wanda yake sana'a shikenan sa saka ko kuma ga kaje kotu zaka ga wata mata din nan da an rufe mata ido ni ban san ko wace ce ita ba an rufe mata ido ta rike wani mizani ita ce tambarin kotu ko ko an kaje asibiti zaka ga hoton Florence Nightingale wanda yake cewa ita ce shugaban masu sana'ar nursing ta dalilin ta haka da dan kwalinta din nan kaga yanzu wannan ana symbolizing wata sana'a ne ko an kaje gun masu pharmacy kaga symbol din maciji da wani cross haka kaga yanzu wannan symbol ne na sana'o'i ko to wannan shi ma haramu ne jama'a haramcin shi amma bai kai haramcin wadancan gumakan da ake bauta ma ba amma dai haramu ne wannan shine nau'i na farko da malamin musulunci gabaki ɗayan suka yi jima'i akan haramcin sa saboda wannan kai tsaye yana bayuwa zuwa ga kaiwa ga wannan shirka shine al-timsalul mujassad kuma shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake yin irin sa ranar alkiyama za a ce sai ya hura masa rai shine kuma Annabi yake cewa cikin wani hadisi yake cewa innal musawwirina wal mumathilina fil nar masu yin hoto da kokarin kamanta irin abin da Allah ya halitta suna cikin wuta nau'i na biyu shine timsal amma kuma ghairu mujassam timsal mujassam amin amma ba na mai rai ba na wani abu daban a kera gida ko mota ko bishiya ko wani tsauni ko wani abu wanda shi bai da rai to wannan jaizi ne ya halasta ibnu abbas da ya fada ma wani mai daukan hoto ko mai aikin zane wannan hadisin hankalin shi ya tashi a cikin riwayar muslim sai ya ce mishi in ka ga ba dama dole sai ka yi to ka je ka dinga yin hoton ruwa hoton tsauni hoton gida hoton dutse ba komai wannan wannan ya halasta sannan kuma sai zane a takarda bayan wancan jiki nau'i na biyu shine zane a takarda na abin da ke da rai nau'i na uku kenan ko zane a takarda na abin da ke da rai ka zana mutum ka zana kifi ka zana doki da makamantansu sawabin zaka yi ne da pencil ko da brush ko da wani abu makamancin haka wannan shi ma jumhurul ulama suna cewa haramun ne wannan haramun ne shine zamu cewa Usaymin yana cewa kai koda ana yin wannan ne dan karantawa to abin da yafi dacewa shine a dinga yin shi gaba gaba kada a yi hoton gabaki daya in ana so a yi bayani akan hannu sai a zana hannu ya shi kare an gama bayanin shi yace sai a goge sai a zana kuma kafa ita ma a yi bayanin ta amma kada a zana mutum duka ko a ajin medicine ne haka Usaymin yace a cikin fatawarsa na hudu shine zane a takarda da computer ko da pencil ko da brush ko da waye amma na abin da bai da rai kaga wannan ɗaya yake da wancan na timsal na abin da bai da rai wannan ma jaizi ne shi ba na biyar shine lubatul atfal kayan wasan yara to shi ma suna kasa shi zuwa gida biyu akwai wanda ake yi da kaman teji wanda ake yi da kyalle ko wani material kaman gashi haka ko makamantansu wannan ya halasta wanda ake yi da plastic kaman ebbe ita roba ko wani abu irinta wanda yake da jiki haka wannan wasu malamai suna ganin haramun ne saboda yana da tsananin kama da abin da Allah yake yana da kama da wancan da aka haramta suka ce saboda waɗannan na Aisha da aka ce tana da su da Annabi bai hana ta amfani da su ba doki mai fuffuke da ƴanbe guda biyu ɗin nan ko a tarihance abinda aka sani shine larabawa suna yin ma'ayansu ebbi bune da irin waɗannan abubuwa sukan samu gashin dabbobi ne a ɗinka wani abu sai a cusa a ciki kamar da kaga dai teji haka ai mata feeling sai da ma gata jikin ebbi mun amma tana rawa tana bata da ƙarfi da haka bace kama da mutum ba bace kama da halitta ba amma abinda ake yi da roba ko wani abu mai ƙarfi wanda yake yana kama da mutum sosai to wannan haramun ne shi ma suka ce musamman kuma ƙarin haramci idan an yi ƙoƙarin sanya mashi wasu siffofi na ɗan adam shine aiki tana magana aiki tana tafiya wata ma tana hawa mota da sauransu suka ce wannan abin da ya mishi ne a haramta ta to sai kuma hoto na al'ala hoto da yake da kyamara kyamara wanda ke ɗaukan abin nan a surar waraqiya ko a surar muharraka shine kamar a ce snap da kuma moving hoto mai motsi kamar na video kenan ko hoto na tsaye to wannan shine insha Allah za mu zo mu ji abin da Usman yake faɗa akan shi amma a takaice jama'a malamai irin Ash-Shaykh Al-Albani Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi da fatawa ta lajnatud da'ima karkashin jagorancin Allama bin Baz waɗannan duka suka tafi akan haramcin hoto na takarda sai abinda aka yi istisna'i wanda ya zama bai da aka iya shine abinda zai zama za a saka ID card ko wani abu dai wanda zai tantance huwiyar mutum ko duk wani abu da zama cikin bukata ta dole Usaymin Usaymin shi kuma ya karkata zuwa ga halasci yace shi yana ganin wannan ba shi daga cikin duk waɗancan hotunan da ake magana ci domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana babu irin wannan hoton kuma wannan hoton bai daga cikin abin da za a ce wanda yayi shi yayi taswir amma da aka yace amma fa al-wara yana nufin kabai jiki amma in dai magana ce ta usulul fiqh to ba za a ce haram bane yana nan a asalin halasci har sai an nemi abin da ya haramta shi yace amma ba da haka ikitina aje a aje sa a cikin album ana daukowa ana kalla yace wannan haramun suranta hotunan wato mata wanda suke tsirara yace wannan fa haramun ya yi daukan hotunan a dinga yayata sai ce wannan ma fa haramun yayi maganganu da yawa jama'a zaka iya duba da tafan shi akalla guda uku akwai sharhin wato Riyadus Salihin yayi wannan magana a ciki akwai littafin shi mai suna Al-Majmu'u Thamin fi Fiqh wa Durus wa Fatawa Ramadan wanda wani malami mai suna Dr. Ahmad Mustafa mutawalli shine ya hada shi cikin mujallati guda fatoyin Usaymin ne kala daban-daban da yi su a wurare mabambanta aka hada su wuri guda sannan a cikin littafin shi mai suna Ash-Sharh Al-Mufid fi Sharh Kitab At-Tauhid min Al-Bukhari kitab tauhid din Bukhari Usaymin ya mai sharhi ya karanta da shi ya mai sharhi sai aka hada shi a wuri guda to duk anan wuraren yayi magana akai abin da yasa na kawo mana wannan zancen gaba shi ne kun ga yanzu matsalar to gayatul amri ta ce akwai sabanin malamai game da ita amma kamar yadda shi kanshi Usaymin ya faɗa ya ce al-ahwat shi ne abadi to a irin wannan jama'a ishtaliya ita ce shi ne mu yanzu sai muka raba gida biyu al'ummar musulmai ko dai waɗanda suka ɗauka kawai hoto halas ne gabaki ɗaya suna yi ba sa taka tsantsan kwata-kwata suna yi ko kuma waɗanda suke ganin haramun ne ba'idun su kuma suna ganin ma mai yin wancan to kawai kamar ba musulmi ne kwarai ba ya zama kamar wani babi a aƙida to duka wannan biyu kuskure ne jama'a duka kuskure ne hoto al'aslu game da shi kaji ban ganin malamai amma wanda yake yi har yanzu sunan shi musulmi ba kafiri ba ne ko ba ɗan bid'a ba ne gayatul amr a ce yana yin saƙo to mun ji kuma a baya-bayan nan cewa mai saƙo wa'azi yake mishi ba kyara ake mishi ko a dinga alwala wal bara'u da shi ba in Allah ya so a darasi na gaba za mu karanta wannan fatawa ta Usaymin don ta ba mu haske sosai game da matsalar
wallahu a'lam. Malin ya ci gaba da cewa amma tastahiyya hara min Allah azza wa jalla taj'alu baitaka kanisatan, ya kai wannan bawan Allah baka jin kunyar ka mai da gidanka ya zama kamar coci, fihi sulbanun wa suwar, a gidanka akwai cross akwai hotuna, yafi kama da coci gidan da za a ce amman man na cross ko amman man na hotuna a bango a dakuna ko a falo, wanda yafi kama da coci. Qala ibn sirina, al-imam Muhammad ibn sirina rahimahullah yake cewa utiya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bi hadiyati yawm an-Nayruz, a wata rana daga cikin ranakun an-Nayruz aka zo wa sayyidina Ali da kyauta irin wadda ake rabawa ta ranar Nayruz. Fa qala, yace ma haza, menene wannan kyauta? Qalu ya amirul mu'minin, hadha yawmun Nayruz, ce ai yau ranar bikin an-Nayruz ne. Qala, yace fasna'u kulla yawmin Nayruzan, to ku dinga yin Nayruz din mana kullun ma kawai. Inda ita na mun karanta wannan mas'ala a cikin littafin Iqtida na Ibn al-Qayyim na Ibn Taymiyyah rahimahullah, kuma wannan asali yana cikin littafin Sunan al-Kubra ta al-Baihaqi a cikin mujalladin 39. Ita Nayruz din kamar da zamu zo mu ji bari mu bashi zai faɗa mana tarihin ta da wani abu kankani akan ta. Wa qala ba'd al-ulama inna ma'anahu, malamai suka ce ma'anar wannan ma'anahu anna aliyyan radiyallahu anhu kariha an yuqala Nayruz duna yawm. Sayyidina Ali yana kyamar a ware wata rana a ce mata ranar Nayruz, ranar tunawa da farkon bikin wato wani mausimi ne a shekara, yana kyamar haka. Yace amman Nayruz fa inna ahla misra yubaliguna fi amali, ka gani shi Nayruz din nan mutanen Misra suna kaiwa matuƙa wajen aikata shi. Yahtafiluna bihi, suna yin bikin Nayruz. Wa huwa awwalu yawmin min sanatil qibti, shine farkon rana a shekarar qibtawa. Wa yattakhiduna dhalika al-yawma eidan yatashabbahu bihim al-muslimuna wa huwa awwalu faslil kharif, suna yin biki ranan ko musulmai na koyi da su, ana shine farkon mausimi na al-kharif. An araba shekara zuwa mausimi guda hudu. Al-kharif shine lokacin zafi daga September zuwa December, a wannan lokacin ana wani zafi, to a wannan lokacin ana ce mishi shine autumn fall autumn fall, bayan an yi sai an yi abin nan rabi, an yi shita, su uku na za a yi shita'u rabi'u da saifu, sai a yi al-kharif shine karshen shekara. To a wannan wunin ko a wannan lokacin kaga tun zamanin zabi kenan ana yi, kuma har yanzu ba a fasa yin wannan bikin ba a Misra. Shine yanzu ke ci mishi Eid Shammin Nasi, bikin shakar iskar gona. A wannan wuni mutanen ƙasar Misra mazansu da matansu suna fita a tafi park, a tafi gonaki da wuraren lambuna haka, aje ana bukukuwa, ana ciye-ciye da shaye-shaye, aje ai wanka a kogi ko a swimming pool da makamantansu. Shi suke ce Eid Shammin Nasi. Ita kalmar Nayruz din asalin ta kalma ce daga yaren kibbawa, wanda asali tana nufin mi'adu iktimalul mawsim, lokacin cikar yanayi na wannan mawsim, mawsimi na mene na fayadanun nil, lokacin da kogin nil yake cika ga baki daya ya cika ya bari, a daidai lokacin sai a samu wato abin nan mutane su fita a yi yanke-yanke, a yi addu'o'i da sauransu. Wannan tarihin fara wannan al'ada yana komawa ga zamanin wani sarki daga cikin sarakunan Kibbawa wanda ake ce mishi Dakayanus. Ina jin Hausawa ma suna faɗin sunan sarkin, ko sarki Dakayanus ko me ne ya haɗa Hausawa da shi ban sani ba wallahi, amma dai zaka ce ana faɗa ce ana kwatance a ce sarki Dakayanus. Yana da tarihi da yawa, wani sarki ne daga cikin sarakuna wanda ya casa kiristoci, ya zalunce su sosai a zamanin da yake rayuwa. Daga cikin abin da ya tabbata maka da cewa wannan labarin ya daɗe, kamar yadda Zahabi ya ambace shi a nan, haka Al-Maqarizi
malam makarizi mai littafin tarihi da littafin tauhidi shi ma ya ambaci wannan labarin a cikin littafin shi na al-mawa'id wal itibar fi dhikr al-khutabi wal athar ya ba da labarin cewa ana yin wannan bukin kamar yadda shi ma al-imam az-zahabi ya ambata to irin wannan bukukuwa da ake yi na kafirai sun shahara a ƙasar Masar musamman ne shi wannan haka ƙasar Iran su ma har yanzu suna yin wannan biki na Nairuz inda ya tunawa mun ji Ibn Taymiyyah ya ambata mana wannan a cikin littafin Iqtida'us Sirat al-Mustaqim wa qala Huzaifatu radiyallahu anhu man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum wa la yushbihu az-ziyyu az-ziyya hatta yushbihu al-khuluqu al-khuluqa Huzaifa Allah ya ƙara masa yadda yake cewa man tashabbaha biqaumin wanda duk yake kama da wasu mutane fa huwa minhu yana daya daga cikin su wala yushbihu az-ziyyu az-ziyya babu yadda za a yi sitarka tayi kama da sitarar waninka hatta yushbihu al-khuluqu al-khuluqa har sai al'ada ka da dabi'a ka tayi kama da tashi bai yiwa ka yi kama da mutum a shiga kuma ka ce ba za ka yi kama da shi a wajen halaye wannan yana cikin littafin Ibn Rajab al-Hanbali mai suna al-hukm al-hikam al-jadida al-hikam al-jadira bil iza'a a cikin littafin yayi magana akan wannan mas'ala wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu la yushabbihu az-zayyu az-ziyya hatta tushbihu al-qulubu al-quluba jiki sutura taka bata kamada tasu har sai an waye gari zuciyarka tayi kama da zuciyarsu duk sanda sutarka tayi kama da sutarar kafirai to a hankali zuciyarka za ta biye ma irin zakatunsu malam ya ci gaba da cewa wa idza kanat mushabahatuhum fil qalil zari'atan ila hadhihi al-awa'i to an kallo da cewa kamantakekeniya da su a cikin wannan dan kankanin abin zai ja ka zuwa ga manyan abubuwa munana kanat muharrama ya zama wannan kankanin ma an haramta fa kaifa idza udifa ila al-mushabahati ma huwa mahdhul kufr min at-tabarruki bis-sayyi to ina kuma ga ainihin wato idan aka jingina zuwa ga wannan kama da ake yi da su ma huwa min mahdhul kufr abinda zaka ga cewa tsantsar kafirci min at-tabarruki bis-salim kaman neman albarka a jikin cross shine mutum yaje an so cross wanda aka mai addu'a aka mai tofi yazo ya rataya a gidan shi ko a wuyan shi ko wuyan ƴaƴan shi yana tunanin wai yana samun albarka daga wannan wat-ta'mid bima'il ma'mudiyya da yin wanka da ruwan baptisma ma'mudiyya shine baptisma kamar da muka ambata baya suna nufin baptisma shine a shigar da mutum addinin kristanci official idan an yi yaro su a nasu addinin ba irin na musulunci ba Allah san hikimarsa ya sa an haifi kowa akan addini kamar da annabi yake cewa kullu mawludin yuladu ala fitra to su ba a haifin mutum ala fitratil masihiyya amma zaka je ka biya kuɗi a coci ai bukin yaranka a kawo shi ga alkahin pasto kenan ko fada yazo ya shigar da shi kristanci to shine wannan ma'amudiyya yazo ya ɗebi ruwa ya watsa mishi a fuskar shi ko ya goga mishi a jikin shi ya sa mishi cross ya mai addu'a ya bashi suna na Kirista a ranar to wannan yake cikin shi ake cewa at-ta'mid baptisma yana daga cikin itikadat na nasara gashi na kasa yake cewa hiya min itikadatin nasara suratuha an yudkhilul mutanassira fi birkati ma'i za a sanya mutum a cikin wani swimming pool na ruwa summa yukhrijuhu minha sai a fitar da shi mutanassira ya zama Kirista za a mu haka suke cewa za a sa shi a cikin wani ruwa da an fitar da shi kenan ya zama Kirista daga an saka shi a cikin wani ruwa an fitar da shi au qaulil qa'il ko kuma wani a cikin su ya dinga cewa kaji mutum yana cewa al-ma'budu wahid ai abun bauta da ɗaya ne wannan shine interpret kenan a dinga nuna cewa ai duk addini ɗaya ne a mai da addini ɗaya Kirist Islam a hada addini a ce ai duk Allah ɗaya ake bautawa kar ka damu kowa dai hanyar bauta ce ta bambanta ya'ani ilahu wahidun wa turuqu ilayhi mukhtalifa suna nufin wai Allah ai dai kowa abun bauta ɗaya yake bautawa hanyoyin da ake bi zuwa bautan ne kawai daban ana yin haka dan a nuna wa musulmai kada su dinga damuwa su komai tare da arna ba komai shi a ƙasa yake cewa wa hadihi aqidatun fasidatun wannan aqida ce mummuna gharikatun fil fasadi wal butlan ta kai matuƙa a wajen barna wahiya tushbihu ma yatadawalu kathiru min al wa'ad wal du'at al yawm tana kama da abinda masu wa'azi da masu da'awa yanzu suke kira zuwa gare shi min qaulihim gaji suna cewa la ma'budu illa Allah babu wani abu da ake bautawa face sai ya zama Allah wa hadha kasadiki wa sawabu la ma'budu bi haqqin illa Allah babu abun bautawa bisa gaskiya sai Allah idin ma'budatul batila kathira akwai ababan bauta na barna da yawa wannan wannan mas'ala in za a yi tunawa ko a wancan darasi na iftida'u mun tattauna akan ta ta daga cikin mas'aloli na asalibul ghazwul fikri din can hanyoyin yakan tunanin mutane shine a maida addini ya zama ba wani abin damuwa bane ba wani abin tamyizi bane da haka sai aka kirkiro interfaith shine wahdatul adyan maida addinai daya ta hanyar at-taqaru a kusanto da addinai zuwa ga juna a dinga hada tarurruka da bukukuwa a dinga yin bincike da rubuce-rubuce akan ta ina ne addinai suka yi kama da juna kokarin fito da kamantakekeniyar addinai daga cikin irin wannan aka kirkiro da abin da ake cewa comparative studies abin mamaki da takeici mutane suna ganin shi kaman wata hanya ce daga cikin hanyoyin wa'azi comparative studies yayin da shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga sayyidina Umar da waraka da takarda ta at-taura nan da nan ya munbari yayi fada yayi fada yace ana hadzukum min al-anbiya wa antum hadzi min al-umam law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai kuma sayyidina Umar irin abin da yake kiran yana kalla yace ka gani nan yayi kama da addinin mu nan ma mun dace da shi annabi ya ga wannan ba hanya bace yace ni ne rabonku a cikin annabawa ko kuma ku ne rabona a cikin al'ummomi wallahi da Musa na raye shi ma ba zai ba a taura ba sai dai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka jama'a wannan ba hanyar kawo addini ba ce ba hanyar kawo gyara ce addini ba interfaith dama ba hanyar kirki ba ne kowa ya sani shi yasa zaka ga an cika mata kuɗi an yi mata hukumomi da ƙungiyoyi da cibiyoyi akwai masana an rubutu wasu an shigar da su suna rubuce-rubuce suna maganganu suna zuwa suna wa'adi suna tarurruka ranar sallah musulmai su gayyato arna ranar kirismeti arna su gayyaci musulmai da a haɗu a sa kaya iri ɗaya a yi biki iri ɗaya a yi addu'o'i a ce kowa ya yi addu'a shi da sauransu tun kuna jin kyamar abin kuna ganin da matsala ba har za a waye gari sai ku ji kawai ba komai to abin da za a kai mutane kenan akwai ƙasashe da dama waɗanda suka kai ga haka akwai al'ummomi da dama waɗanda suka kai ga haka waɗanda sun waye gari ba su da aqida ta alwala'u wal bara tsakanin musulmansu da kafirinsu ba sa za su yi bikin aure tare jana'iza tare bikin sallah tare a ci abinci tare a yi komai tare duk sanda aka yi haka kai da kake da addini mai kyau ka ne za ka cutu kwatankwacin a ce mutum yana da abincin shi lafiyayye a ce to a haɗa kuma da wannan kuma yana da kwano na bola ko kwano na rubabban abinci a ce a haɗa wuri guda ba komai a haɗa duka a ci tare wannan yana da buhun shinkafa wannan yana da buhun yashi a ce a haɗa duka wuri guda a ajiye ba komai kaga kai da kake da abu mai kyau kai za a cuta wannan yana da zinariya wannan yana da duwatsu sai a ce a haɗa da duwatsun da zinariyan nan ba komai ya zama iri ɗaya kaga kai da kake da zinariya kai za ka cuta ina ji mutane za su gane wannan an faɗa game da dukiya yi amma game da addinin musulunci suna ganin faɗan wannan zafin kai to wannan ana yi ne dan a kare musuluncin ka dan ka samu kasira jama'a interfaith ba addinin kwarai bane kai kokari duk wani abu da za a saka a cikin harkar interfaith kai da ka shiga ka rike addinin ka inda Allah ya faɗa lakum dinukum waliyati qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'budu wannan tace suratul ikhlas ce wannan al-kubra kamar da yake cewa yi suratul ikhlas da mu suratul ikhlas guda biyu ne da ita wannan kulliya da kuma qul huwallahu ahad kaga kulliya tana magana akan la ilaha illallah qul huwallahu kuma akan illallah ina fata mun gane da haka ka dinga tana abinda annabi aka ce ga wa kafiran makka la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abudu lakum dinukum waliyadin amma a ce dinukum wa dini yasbahu dinan wahidan wannan kafirci Allah ya sani Allah ya sa mu gama lafiya za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wanda shi ne zai ga madarasi na karshe insha Allah wa litafin nan wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum